da kamar ta a zuciyata tauraruwata da ilimin ta babu kamar ta masoyiyata na samu budurwa na jeje I'm not the only one.